sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a kuma Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshi da taron matasan PDP a jihar Jigawa inda suka ayyana sallamar tsohon gwamna Sule Lamido daga jam'iyyar iyali da ƴan uwan margaye janar mamman batsana kiran gwamnatin tarayya ta yi masa afuwa don su samu hurumin aiki da sunansa su kafa gidauniya mai masu shari ke cewa ne kan demokradiyya a Senegal inda shugaban ƴan adawa Usman Sonko ke saka ne wuya muna da shirin ciwon yamaci da sharhin jaridi daga jamhuriyar Kamaru za mu kammala da sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka farko ga labaran duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo Majalisar Wakilan Amurka ta dauki hanyar kada kuri'a ta karshe kan tallafin corona na dala trillion 1.9 da shugaba Biden ya samar wanda majalisar dattawa ta amince da shi tallafin da yake burin ganin ya bunkasa kudaden shigar miliyoyin Amurkawa da wuraren kasuwanci ana sarar majalisar wakilan wacce ke da rinjayen ƴan democrat ta kada kuri'a a yau Laraba matakin da daga shi sai saka hannu da shugaba Biden zai yi dan zama doka hakan kuma zai zama to babban nasara ga Biden wacce zai samu cikin kasa da wata biyu da ya kwashi akan karagan mulki a ƙarshen makon da ya gabata ne kudurin tallafin na Biden ya sha da kir'a majalisar dattawa bayan da majalisar ta yi wasu sauye-sauye a kansa wanda ta kura aikin ta ta wakilai ta amince da shi yanzu ana fatan majalisar ta wakilai za ta sahale wannan kudurin doka da majalisar dattawan ta kammala da shi ba tare da ta yi wani sauyi ba yayin da kuri'un ƴan democrat za su kara da na republican da suka dunkule wuri guda Fadar Buckingham a Ingila ta ce iyalan masarautar ba su ji daɗi ba da suka ji irin kalubalen da Yarima Hara da matarsa Meghan suka shiga cikin shekarun da suka gabata a lokacin suna zaune a fadar. Bayan wata hirar da gidan talabijin ɗin CBS da aka yada a ranar Lahadi, wacce fitacce mai gabatar da shirye-shiryen talabijin Oprah Winfrey ta yi da Hara da Meghan, an taɓa bututuwan launin fata, zamantakewar iyali da kuma tunanin ɗaukar ranta da Meghan ta yi. Masarautar ta fitar da wata sanarwa a madadin sarauniya Elizabeth. Tana mai cewa duk da ba lallai ne dukkan zantuttukan da aka taɓo ne suka zamanto da gaske ba iyalan masarautar sun ɗauki batutuwan da muhimmanci kuma za su ɗauki matakin da ya dace a cikin gida wannan sanarwa wacce aka wallafa a shafin Twitter ta ƙara da cewa ma'auratan da ɗansu Archie za su ci gaba da kasancewa 'yan gida sanarwar na zuwa ne bayan da Meghan wacce jinsinta ruwa biyu ne ta ce wani daga cikin iyalan masarautar ya nuna damuwa kan yadda duhun launin fatar ɗansu Archie zai kasance yanzu haka Meghan wacce tsohuwar jarumin ce tana ɗauke da wani juna biyun labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wakilin Amurka na musamman kan yanayi John Kerry ya kai ziyara Brussels don tattaunawa kan haɗin kan ƙasashen da ke ɓangarorin tekun Atlantika da jami'an ƙungiyar tarayyar Turai da kuma shawarar da shugaba Joe Biden ya yanke ta sake shiga shirin yaƙin da ake yi da sauyin yanayi yayin da yake ganawa da manema labarai tare da jagoran wannan yunkuri na nahiyar Turai Frans Timmermans Kerry ya jaddada cewa matsalar sauyin yanayi na ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da gwamnatin Biden ta ƙudiri aniyar yaƙa a cewar shi taron duba batutuwan yaƙi da sauyin yanayi da za a yi a watan Nuwamba a birnin Glasgow na ƙasar Scotland shine lokaci da ya fi dacewa duniya ta haɗa kai ta ɗabbaka matsayin da aka cimma a shekarar 2015 kan yaƙi da sauyin yanayi a Paris a karo na biyu wani jami'i cikin mukarraban jam'iyyar Aung San Suu Kyi ta NLD da aka hanɓar a Myanmar ya yi mutu yayin da ake tsare da shi a daidai lokacin da masu zanga-zanga ke ci gaba da bijirewa sabon gwamnatin sojin da ta yi juyin mulki a ƙasar Zaw Myat Lin ya mutu ne a ranar Talata bayan da aka kama shi yayin da yake kokarin tserewa daga wani samame da 'yan sanda suka kai a Yangon kamar yadda rahotannin da kafin yaɗa labaran Myanmar da sauran kafafen yaɗa labaran ƙasar suka fitar wani mamba a majalisar dokokin ƙasar wacce sojojin suka rusa ba mai tsayin ya ce Zaw Myat Lin ya taka rawa a zanga-zangar da ake yi iyalansa sun ce an kira su ne kawai aka ce su zo su ɗauki gawar a ranar Talata ba tare da an faɗa musu yadda ya mutu ba kamar yadda abokansa suka shaida Prime Ministan ƙasar Girka ya yi kiran a kai zuciya nesa bayan da matasa masu zanga-zanga suka fara wani ofishin 'yan sanda a Athens babban birnin ƙasar saboda abin da suka kira cin zalin da jami'an tsaro suke yi harin da matasan suka kai ya yi sanadin jiwa ɗaya daga cikin 'yan sandan mummunan rauni a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis ya fitar da wasarwa inda ya yi Allah wadai da harin. Wannan tarzoma na zuwa ne yayin wani gangami da mutum 5,000 suka yi a cewar kiyasin 'yan sanda a gundumar Nea Smyrni da ke kudancin ƙasar wanda ke da tazarar kilomita 4 daga birnin Athens.
Labaran duniya aka saurara, yanzu zamu shiga babban rahotanni. A dutse, babban birnin jihar Jigawa, wata kungiyar matasa masu rajin kare jam'iyyar adawa ta PDP sun yi taro inda suka yanke matsayin sallamar tsohon gwamnan jihar Sule Lamido daga jam'iyyar da nuna ya aikata wasu ɗabi'u da suka hana jam'iyyar samun nasarar zabe, ciki har da na shugaban ƙasa zamanin Goodluck Jonathan. Matasan waɗanda ke mara waɗan takarar gwamnan jihar har sau biyu Aminu Ringim wanda shi ma shugaban jam'iyyar ya sallama sun ce sama hannun Sule Lamido daga PDP a jihar ne zai iya sama mata nasara. Jagoran matasan Nura Danjani Hadeja ya ce sun dau matakin ne don ceto jam'iyyar daga zargin kama karya, girman kai da lamuran makarkashiya.
Muna kira ga Sule Lamido da ya ji da kunnansa cewa mun kore shi daga jam'iyyar PDP, kuma muna gargaɗar sa ya muna jan kunnansa cewa kada ya sake ya ƙara shiga wani al'amura na jam'iyyar PDP a cikin fadin jihar Jigawa da mazaɓarsa ba mai daga Najeriya. Sannan kuma muna gargaɗin uwar jam'iyya cewa ta sani cewa a Najeriya akwai jiha ta Zamfara wanda aka zo aka yi zaɓe jam'iyyar APC ta cinye zaɓen nan, na mazaɓu ga baki ɗaya, na 'yan majalisar jiha, na 'yan majalisar tarayya, na sanatoci, na gwamna, amma aka shiga kotu saboda rashin ingancin shugabanci. An yi shugabanci biyu, aka dawo da PDP, a yanzu PDP ce take shugabancin ƙasa. To muna kira ga uwar jam'iyya kada ta yadda ta rasa jihar Jigawa akan mutum ɗaya.
A nasa bangare, shugaban jam'iyyar na Jigawa Babanda Ibrahim ya ce ba zai tankawa matasan ba don ba su da hurumin daukar matakin. Murya Amurka ake sauraro daga birnin Abuja. Iyali da ƴan uwan margayi Janar Maman Batsa sun buƙaci shugaba Muhammadu Buhari ya yafe wa margayin don haka ya ba su damar kafa gidauniyar tallafawa marayu. A taro da manema labarai Amina, dangin na Batsa sun ce duk da suna ta babar zargin da aka yi wa jiwon iyalin nasu, matan da an zartar masa da hukunci na yunkurin juyin mulki a zamanin Janar Babangida, to a taimaka a yi masa afuwa kamar yadda aka karrama marigayi Abiola da nuna shike da gaskiya a zaben shekarar 1993. Ga rahoton Mustapha Nasir Batsari daga Mina.
Mr. Jonathan Batsa shine mai magana da yawun ƴan uwa da kuma iyalai na General Mamman Batsan.
Mu community na Gulubatsa da iyalan marigayi Major General Mamman Batsa muna neman daga gwamnatin tarayya a yi mashi afuwa. In ma an ce ya aikata wannan laihin ne, muna neman a yi mashi afuwa, a bashi fadan. Abin da ya sa kenan muka kira ƴan jaridu mu yi masu bayani. Wannan laihin sanin gaibu sai Allah, amma mu ba mu amince cewa wannan laihin ya aikata ba. Amma tun da dai an riga an shafa mashi kashin kaji, kuma shi an riga an yi mashi kisa, mu ba mu da abin da za mu faɗa sai dai mu ce ma in ma ya yi laihin ne a yi haƙuri. Shugaban ƙasa ya san Major General Mamman Batsa domin sun yi aiki tare, ya san ko shi wane ne, ya san ko me zai iya aikatawa.
Mr. Jonathan Batsan dai ya ƙara da cewa a yanzu haka suna yunkurin kafa wata gidauniya ta tallafawa marayu da marasa ƙarfi da sunan General Mamman Batsan. To amma saboda wannan matsala lamarin ya faskara,
ba za mu iya foundation da sunan shi ba sai an ba mu fada. Kuma ayyukan da foundation nan za su yi na ɗaya shine tallaba ma widows da orphans.
To ko iyalan General Mamman Batsan na da wannan hurumi na neman afuwar gwamnati ga ɗan uwan nasu? Tambayar kenan da na yi ma masanin kundin tsarin mulkin Najeriya Barista Gambo Gwada.
Suna da hurumi su nemi wannan daman saboda mu tsarin kundin ƙasar nan, wato constitution ta ba da wannan daman saboda abubuwa biyu na iya kasancewa. Na ɗaya, yana iya kasancewa an zargi mutum kuma ba a bi doka yadda ya kamata ba, sannan aka yi kuskure. Sannan kuma a'a, yana iya kasancewa an same shi da wannan laifin amma wasu dama sun zo wanda zai sa a yafe masa wannan laifin da yayi to kowanne hanya mutum na da hurumi ya nemi irin wannan alfarman daga gwamnati so abin da suka yi ina gani yana kan kaida
ko a baya ma dai madugun yan tawayan Biafra Kwanal Ojimegu Ujoku ya samu afuwar gwamnatin Najeriya Mustafa Nasiru Bakari murya Amurka daga Mina a Najeriya
yanzu haka dai a Senegal an zargi madugun yan adawa Usman Sonko da yin fyaɗe da hakan ya haddasa zanga-zanga a kasar masu sharhi na nuna hakan ya zama jiki a kasashe da Faransa ta yi wa mulkin mallaka inda hukumomi ke durar mikiya kan yan adawa ga ra'ayin tsohon ministan wajen jamhuriyar Niger Ibrahim Yakuba a zantawarsa da Sulemi Munibarma
abin da yake wakana a Senegal kama fuskoki ne masu muni na demokrasiya inda shugabanni idan sun sami iko burin su shine ko ta wani fanni su narki ɗan adawa don su samu hanya daga su sai su kadai zuwa neman iko kuma zuwa rike iko shine ya faru tunda kana gani ai a can kasar su duk wanda ka sani mai magana ko mai daga murya an takure shi an tsarme shi ko an jefa shi gidan kaso yannan shi kuma ya zama shi kadai ne yake ji a can a kwanakin baya mai magana bisa kan adawa shine ake unhwani wani bi ta hanyar shari'a dan amma mutane wulakanci ko kuma a hudda su daga cikin shari'a mu ra'ayinmu shine mun ba shari'a muhimmanci amma in shari'a gaskiya ce amma in ka gani kasashen mu Afrika daga nan Niger da Senegal da Mali duk wanda ka sani iyaka kasashen mu wadanga ana yawancin lokaci unhwani da shari'a ne dan ayi maganin matsalolin siyasa da suka samu masu jagoranci
idan na fahimce ka makarkashiyar siyasa ce
shari'a za ta bada mi ya faru amma dai duk wanda yake dibin siyasar Senegal ayin kasar Senegal gaba ɗaya suna tsammanin kamar makarkashiyar ai na farko shine da a bari shari'a ta yi gaskiya to amma idan lokacin da ka gani shari'a ba ta kama kowa sai dan adawa shari'a ba ta rike kowa sai dan adawa ba ta wulakanta wani sai dan adawa to sai kai shakku sai kai tsoranta mu muna cikin masu shakkun irin wannan shari'a saboda ai da shi Sonko da wasu abu kamar hada wasu jami'oyi na kasar Faransa nan da shekara guda sai muka fudo takarda shine mu hana ai unhwani da shari'a dan a wulakanta ko ku dan a hana ai adawa su yi abin da ya kamata kenan abin da ya kamata a ce shari'a ce za ta ga yin gaskiya kasashe irin namu yawancin lokaci ana unhwani da shari'a ne dan amma ɗan siyasa hukunci shi ko shugabannin kasashen nan namu suna so ba su so ɗan Afirka sun waye ba ta hanyar da za ka bi yanzu ka ce ka kwace ma mutane iko ko ka danne musu haƙƙinsu kawai dan dai ka ba su tsoro kama su ka je wasu gidan kasu
da yake ka san shi abokinka ne ka san manufofinsa akan harkar siyasa ya kake ganin wani abin da ya faru da shi zai iya ya canza ra'ayi
don ga a hurgaɗe shi bisa kan shari'a wanga shine na wajen uku wanda a ce yayi kaza koko yayi wani kazahi koko ana mishi ma wani kazahi ko kuma wani lokaci ma an ce an bashi cin hanci ko kuma ba a san inda kudin shi suka huto ba abubuwa jere-jere da ni tunan san shi na san guda uku ko guda hudu wanda ya huskanci inda ake so ai unhwani da shari'a dan a tauye shi
kar a shafa murya Amurka ake sauraro daga Abuja ga Aisha Ma'azu da shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon kyamace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon kyamace zamu yi duba a game da ranar mata ta duniya wacce majalisar ɗinkin duniya take ranar 8 ga watan Maris domin karrama nasarorin mata a fannoni daban-daban a duniya. Uwar kungiyar marubuta ta Najeriya Ana ta yi taro domin karrama mata a fannin adabi da shugabanci kamar yadda taken ranar ta bana ya kasance mata a madafan iko domin samar da daidaito a duniya a wannan lokaci na annobar COVID-19. Malama Ladi Bala ita ce shugabar uwar kungiyar mata 'yan jarida ta Najeriya.
Wannan rana da aka kebe duk mata babbar rana ce wanda duk mata duniya gaba daya ya kamata a yabe su da duk kokarin da suke yi don a samu ci gaba a rayuwa gaba daya musamman na shekara nan ana duba yanda shugabancin mata yake sanadin da za ba kowa haƙƙin sa daidai a gudana da ayyukan yau da kullum kuma rana ce wanda muna ƙara murya mu dauka kan matan da suna shugabanci a fanni daban-daban a jira muna da mata da yawa da kamar su Okonjo-Iweala wannan shine wanda kamu muna abun afariya da shi
a na ta bangaren kuwa yar majalisar wakilan Najeriya kuma shugabar mata yan majalisar kungiyar kasashen Afirka renan Ingila Honorable Dr. Zainab Kimba tayi bayani a game da azamar da suke yi a majalisar tarayyar Najeriya domin samar da dokokin da za su taimaka
Ingila mace kamar wani gani ya kamata ɗan uwanki da kuke can tare ya kamata ku yi domin tabbatar da cewa an samu dokokin da za su taimaka da haƙƙin waɗannan matsaloli da kuma taimakawa wasu matan na baya domin ganin cewa an tsattsako su kuma sun kai inda ake so a kamata.
Idan kika duba maganar fiye ta yi kwanakin baya da wannan abin yi yawa za ki ga cewa an yi ta maganganu da yawa a nan majalisa sannan kuma su ma ba ma wai matan ba ma kawai wanda muke tare da su har mazan ma su ma abin ya dame su saboda kowane namiji ma amma shi ma dai ta iya zama ai kanwar wani ne ko kuma uwar wani ne ko kuma yar wani ne so abin ba wai ya shafi mata kawai kuma sannan kuma abin da nake so ki duba shi ne wannan mata mu da muke cewa cheese challenge a'a ana neman ka ga ana mai ka ba fa wai muna so mu canza al'ada bane ba kuma muna so mu zama to bujirarru bane a'a ana so ne mata su samu ƴancin da kai ma din namiji zaka samu kwanciyar hankali idan kana tare da ita musamman a ce matar ka tayi karatu kuma tana iya sarrafa abubuwa da yawa gida ai ta bi wanda ba ta ba wanda ke din ma sai ka zauna ka koyi ne to dai kuma in ko adana ma cikin gidan da wanda sai karatu da wanda ba sai ba na gaba ne musamman ma yau wannan taro da ake ba ma na mata bane na masu rubutu ko marubuta idan kika duba tarihi ya nuna cewa an yi mata wanda suka kece wannan matsayi a da sannan kuma Allah yana dawowa da lokaci din da ma ai an yi mata an yi su ne Amina Zanzo a da din ma wanda ba mu sani ba a cikin ko da a cikin Qur'ani ai kin ji labarin su Bilkisu wanda zaki ga kuma ma a contemporary wanda mu ma da girman mu zan su akwai su Margaret Thatcher da sauransu to yanzu kuma sai Allah ya dauko wani lokaci ne wanda ke nuna kwazon mata kaman ana rewarding hard work na mata ne saboda duniya ta nuna cewa mata su ne da dai za a yi
kamar
jigon tafiyar rayuwa da su
bayan nan kuma na samu zantawa da wata mai baiwa gwamnan jihar Yobe shawara akan harkokin shari'a kuma shugabar FIDA wato kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Yobe ta farko barista Aisha Godowali da kuma zaɓaɓɓiyar shugabar karamar hukuma ta farko a jihar Yobe Hajiya Halima Chari Joda waɗanda suka bayyana irin gwagwarmayar da suka yi a wurin aikinsu da kuma irin kalubalolin da suka fuskanta
duk wanda aka ce yayi kai matsayin permanent secretary lallai kan ba karamin gwagwarmaya yi a wannan fannin ba za mu so ki dan ba mu takaitaccen tare
na fara career dina from the judiciary sai na koma ministry of justice I rose from state council to director the ministry of justice in some permanent secretaries za a iya kai ka ko ina na zauna a women affairs as PAMSEC, na je ni Civil Service Commission as PAMSEC, na zauna a Animal and Fisheries as PAMSEC, and then na sake komawa Women Affairs. I started the Women Affairs, I retired the Women Affairs.
Masha Allah, wani bambanci ne?
Gaskiya, duk dai fannin da na zauna inda hankali na yafi dauka nafi jin dadin aiki na shine gaskiya ma'aikatan mata din na women affairs saboda ministry din tana dealing da mata da yara in fact a Yobe ma aka zo aka raba mu women affairs ya zama na daban sai social development su kuma bangaren su daban my first tenure lokacin it was merged ministry of women affairs and social development so lokacin da na dawo the second time kuma it was just ministry of women affairs we concentrate created on mata da yara abin da yasa a lokacin kenan na yi kokari muka tada FIDA shine International Federation of Women Lawyers da ba mu da branch a Yobe a national level da suka yi mun magana sai nace ai ya kamata because FIDA din mu ma tallafi ne muke bawa mata da yara mata sai naga a lot of issues da ina ma'aikatan kuma being a lawyer sai naga kaman mata are most vulnerable da su yara ba su da taimako ba su san right din su ba wani lokaci ko suna da damuwa ba su iya kai kara kotu ko wani abu ba because ba su da kudin da za su dau lawyoyi so sai lokacin ma while ina Ministry of Women Affairs din sai muka farfado da FIDA yawanci kin san ma'aikatan mu din muna samun issues na mata complaints da su meme hakan nan so on government side aka bada support din da za a iya bayarwa mu kuma sai mu bi musu hakkin su on FIDA side sai zamana muka fara so we given free legal services sai sun san ma me FIDA din kafin ma su san me ake so sai da muka bi muka yi sensitizing mata muka shishiga local governments da yake muna da lawyers ba laifi forming chapter din mu bai zama wani mana matsala bane the only kawai challenge da muka samu shine yawanci lawyoyin mu ma'aikatan gwamnati ne
to Hajji Halima kin kasance ɗaya daga cikin mata a jihar Yobe da ake magana akan irin gwagwarmayar da suka yi
to a gaskiya ni da farko ni ma'aikaciyar gwamnati ce amma a cikin aikin gwamnatin da nake yi muka taru muka ga kaman ana danne mu mata a ministry din da muke muna Ministry of Agriculture da colleagues din mu da senior officers din mu a lokacin muka yi shawaran cewa bari mu yi kungiya sai muka kafa kungiya Association of Women in Agriculture mu ma duk abin da ya taso kaman ana so ai marginalizing din mu sai mu bullo ta na kuma Allah ya taimake mu a lokacin mulkin soja ne lokacin ana tsohuwar jihar Borno shi gwamna din Sanar Abdulwan Muhammad sai taking interest da ya gamu mun fara yaya ta kanmu a gidan radio da television shikenan ya neme mu a wannan lokacin ya kawo kudi ya ce to mu bude asusun mu je mu dinga ranin din kungiyar nan kuma mu dinga taimakawa mata shikenan sai muka samu yan uba counterparts din mu maza sai suka nuna su kawai maimakon su supporting din mu sai suka yi kishin wannan ya za a yi har gwamna ma ya san da to a hakan nan har aka samu muka je muka samu fili a New Marte muka bude dai da yake duk kowa da abin da ya karanta a wannan lokacin muka je aka ba mu masu guest house a gurin kai komai muka jajirce to duk abin da ake yi zamu je sai aka zo kuma aka raraba jihohi da muka dawo nan muka ci gaba kaman ni kaman ita sai muka shiga siyasa muka ga wannan kaman mun takaita abin da muke so mu cimmawa ba za mu iya reaching din mata din nan ba in ba mu shiga abin da ake ciki ba to anan ne fa kalubale sosai ya fara daga nan ana siyasa ina ganin yanda ake yi rana ɗaya sai na tafi dina sai na tafi nima na je ne register na fara siyasa ina service din daga nan sai na yi withdrawal of service an zo na tsaya takarar majalisa to mu shida ne biyar maza ni kadai mace a tsakanin su na samu karbuwa a gurin grassroots amma a lokacin shugabannin mu a sama wanda stakeholders din da suka shafi local government dina guda ɗaya daga cikin su sai ya dai biyo kan shi wani tunanin da ba shi ne ba
to mi sauraro anan za mu sallama a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa ya ba mu iko mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma waɗanda kuka ji muryoyin su sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake fatar kowani lafiya
arewa da harbisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau don duba tarihin yadda yankin yake a dacin mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola Lami lafiya
Allah ya kaddarce ni dan cewa ni farao ne mun abubuwa na rashin arziki a kasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abin cikin ruwan sanyi
shirin arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa talakawa da kuma gwamnati shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin ku kasance da ni Nasiru Adamu Hikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance ce da muryar Amurka majiya kokwara ta sayi har labaru
awal garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru
shirin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar Mitasiyon wanda farkon labarin ta ke yi da cewar babban limamin Jocin Katolika na Benin Duwala Monsignor Kileda ya ce yana gayyatar kowa da kowa domin karbar maganin corona kasancewar irin yanda wannan cutar ta sake komawa a faɗin duniya masa ya dai yace za ka karbi wannan maganin ne a cocin sa da ke binin cinikayyar kasar Duwala kuma zai bayar da maganin ne ba tare da biyan kosisin kobo ba sai kuma jaridar Informatel tace yan gudun hijiran kasar tarayyar Najeriya su guda 500 yanzu haka dai waɗanda yakin Boko Haram ya raba su da kasar su ta aikowa kuma suka samu mafaka a kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma a jihar Arewa mai nisa a sansanin yan gudun hijira na tsaunin Minawawo yau sama da shekaru 10 kenan suke gushi a wannan wajen sun koma kasar tarayyar Najeriya hakan ya biyo bayan ziyarar da gwamnan jihar Borno kasar tarayyar Najeriya injiniya Babagana Umar Zulum ya kawo musu a jihar Arewa mai nisan kasar Kamaru sai kuma jaridar The Guardian Post ta hango mana yanda ya zaka wata matashiya a shekaru 18 da kware a wajen gina manyan gidaje na laka a jihar Arewa maso yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ake fama da ƴan tsigiru masu dauke da bidiyo za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar da misaji ta yabawa kungiyoyin mata ne na kasar Kamaru wajen amsa kiran da gwamnati ta yi musu domin hana gudanar da gangami a yayin da suke gudanar tarukan su na ranar mata wannan wani sadinkin duniya ta ware musu na musamman hakan ya biyo bayan ne yadda cutar ta COVID-19 ta sake kwararowa a kasar ta Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
lokaci yayi na sharhin muryar Amurka dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Amurka ta yi matakan damuwa da kama shugaban yan adawa Anita Miliya da wasu sauran mambobin yan adawa a kasar Georgia kame Anita Miliya shugaban jam'iyyar United National Movement ya janyo dubban masu zanga-zanga sun fantsama kan titunan Tbilisi babban birnin kasar suna neman a sake shi lamarin da ya janyo rarrabuwar kawuna tsakanin ƴaƴan jam'iyyar mai mulki Prime Minister Georgia Gafira yayi murabus a kwanan nan yayin wata muhawara a cikin gwamnati kan tilasta aiwatar da sammacin kama Miliya ana zargin sa da karya ka'idojin da aka shata masa na belin sa kan shari'ar da ake tuhumarsa karar da shi da kungiyoyi masu zaman kansu suke ikirarin bita da kullin siyasa ce akwai rahotanni da ke cewa an kama wasu mutum 20 a shatkwatar jam'iyyar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price a cikin wata sanarwa ya ce kalaman batanci da nuna ƙarfi ba su ne mafita ba ga bambance-bambancen siyasa a Georgia ofishin jagadancin Amurka da ke Georgia ya gargaɗin cewa kaman siyasa a Georgia ya mayar da ƙasar baya kan ƙoƙarinta na zama daram akan turbar demokuraɗiyya a dangin ƙasashen nahiyar Turai da ƙetaren tekun Atlantika da ake kira Euro-Atlantic mai magana da yawun hukumar tarayyar Turai Peter Stano ya buƙaci dukkan ɓangarorin da ke Georgia da su nuna halin dattako domin kauce wa rura wutar rikicin ƙasar da cimma muradin Georgia da al'ummarta yanayin siyasar Georgia ya yi tsami yayin da ake zargin tafka magudi a zaben majalisar dokokin ƙasar da aka yi a watan Oktoba jam'iyyar Georgia Dream wacce ta mulki ƙasar Georgia na tsawon shekaru 8 da suka gabata ta yi ikirarin ta samu kaso mafi tsoka da kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada amma jam'iyyun adawa sun ki amincewa da sakamakon zaben suna masu cewa an sauya akalar gidayar jam'iyyun Georgia Dream da United National Movement duka suna da kafofin inganta hudda da suke da tushe karkashin kasashen yammacin Turai da ke inganta kyakkyawar dangantaka da kasancewa memba a kungiyar tsaro ta NATO da kungiyar tarayyar Turai muna kira ga dukkan bangarorin biyu da su guji ayyukan da ka iya dagula lamura kuma su shiga tattaunawa da zuciya mai kyau don warware rikicin siyasar yanzu da ke faruwa a Georgia inji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Price Amurka a shirye take don taimakawa mulkin demokuraɗiyya da cigaban kasar Georgia wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo su shiga kowane lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki
wayannan da suka ne hannunsu wata duniya ce Allah ya kawo mu wanda ba ta buƙata mu su mutane da aka yi aniya wannan dama ba to amma idan ka dauki wayannan ka zama kai abin da za ka rika kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba to lalle ka ga kana saurayi amma ba ka zauna cikin zamanin ka ba
shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage yawanci dai advantage din shi yafi yawa gaskiya social media ya taimaka mu saboda business ina bani da shago su social media dai nan ne shaguna ne nake zuwa saka duka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda baya nake zani da ba sai zan yi business ba
ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni Shamsiya Hamza Ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda zaka iya mai da ita a cikin hannunka
masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Halima Abdul Rauf ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum